karkashin jagorancin ministan cikin gida na jamhuriyar Niger ne cewa da Malam Bazoum Mohammed aka gudanar da wani wagegen buki a garin Dogarawa tare da halartar ministocin ruwa da tsafta da na hanyoyi da gwamnan jihar Tawa tare da shugabannin gundumomi daban-daban na sassa daban-daban na kasar ta jamhuriyar Niger tare da mafi yawa daga cikin manya-manyan sarakunan kasar domin halartar nadin basarake masarauta Abzin ta Dogarawa dake kasancewa daya daga cikin mahii muhimmancin masarautu masu tarihi a kasar ta jamhuriyar Niger na tuntubi basaraken jim kadan bayan an gama masa wankan sarauta ko zai ba fadawansa damar su rinka fada masa gaskiya ko miƙacinta ganin cewa a nahiyar Afrika ko shugaba na kan kuskure ko kuma laifi kowa na tsoron gaya masa gaskiya
tunda su kansu mutanen fada ai mutanen mu ne mu duka ne ko mu ne zamu yi tare kuma misali in akwai shari'a ta yi kamari kenan ai sai mu dakata sai mu koma zaure kowa ba da ra'ayin shi a samu nanarin jahi yake sai a zaka ai hukunci sannan kuma na gama su da Allah da Annabi duk wanda yake kuskure in bai fada mun bai ci amana kina ai shi kodin kuskure salo gare shi akwai hikimar da aka gwatanta abin nan bai da kyau a sake shi ai na kware kamar kai to mutum kai fito na to da shi gwatanta mai ba kana a'a sai da dubaru sai da hikima dole kai da kanka zaka duka sai kai ci abin nan ba hakan nan
dimbin mutane maza da mata ne da suka barkike daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger da ma makwabciyar kasar ta tarayyar Najeriya tare da ƴan majalisun dokoki da dama na kasar suka halarci bikin abinda ya sanar tuntube daga cikin ƴan majalisun dokoki na kasa mai wakiltar mazabar birnin Kwanni a majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger Jawad Ahmed Suleiman domin jin abinda zai iya cewa game da halartar wannan biki
muna murna muna farin ciki da an kai ta kuma mun ga lalle mutane su yi kokari kuma Allah dai ya sa wannan sarauta a cikin hanita kuma Allah shi gwada mana shekarun ga duk wanda zashi Allah shi tsare shi saboda mun ga duk kasar da Niger kowa da kowa ya baka kowa yayi murna wanda aka zabe shi kuma sai Allah ya gwada mana kuma mutane kuma ga yanzu ke sun yi so ne
sarkin dake kasancewa na shidda a masarautar Abzin ta Dogarawa dake tsakiyar kasar ya samu kyakkyawan fata daga talakawansa da suka nuna murnar su na ganin wannan ranar ta wankan sarautar
sunana Zainabu Magawata wanga dai rana mu gare mu safarin ciki ce saboda ni Allah ya nuna mana wanga rana mun ji dadi kwaran gaske
wadanda yasa rage alkasu alhamdulillah ubangiji Allah ya kama mishi Allah bai jagoranci ubangiji Allah sai adalci Allah ya kama mishi
kuma rage damma ni da dorani nayi da abin da kai kuma taro yayi kyau kuma ku mun ji dadi
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Dogarawa a jamhuriyar Nijar